Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba 15 ga watan Fabrairu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanin labarai.
Adadin waɗanda suka mutu a Turkiya da Siriya sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin da ta fara a makon jiya ya haura 40,000. A yau Laraba kungiyar tarayyar Turai ta gabatar da shirin wani sabon zagaye na kakabawa rashin takunkumi. A nan Amurka kuwa jami'an bincike na gwamnatin tarayya FBI sun kama wasu mutane hudu a jihar Florida dangane da kisan da aka yi wa shugaban kasar Haiti a watan Yulin shekarar 2021.
To Allah ya kyauta kanin labaran kenan. Cikin shirin yayin da kotun kolin Najeriya ta tsage sauraron karar da wasu gwamnoni suka shigar kan batun wa'adin sabon kudin naira. Za ku ji tasirin da hakan zai ga al'umma.
Dukkan mu shugabanni sai mu ce lalle Allah ya muna gafara don gaskiya wannan ya kawo matsala musamman ma a yawa abubuwa sun lalace aka mata shi baban mu ya la'akari da wannan.
Haka kuma za a ji cewa mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da shiya Afirka tana ta buƙatar gudanar da zaben Najeriya lafiya.
Before the election, during the campaign period, during the election, and after the election, to be peaceful.
Daga nan za mu kawo muku shirin arewa a yau da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu raro kuke aiko mana ta email. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Adadin waɗanda suka mutu a Turkiya da Siriya sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin da ta fara a makon jiya ya haura 40,000. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya Talata cewa mutane 35,418 ne suka mutu a girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.8 a ma'auni wadda ta auku a kusa da birnin Kahraman Maras da ke kudu maso gabashin kasar a ranar 6 ga watan Fabrairu wadda ta zama girgizar kasa mafi muni a tarihin kasar ta Turkiya. Kwanaki 8 bayan girgizar kasar, masu ayyukan ceto sun ci gaba da zakulo karin waɗanda ke da sauran numfashi daga baraguzan gine-gine a jiya Talata, ciki har da Muhammad Safar Setin mai shekaru 18 da dan uwansa mai shekaru 21 wanda aka ciro su daga baraguzan wani gini a Kahraman Maras kusan sa'o'i 200 bayan girgizar kasar. Wani abin al'ajabi da ya sake faruwa shine ceto wani malami daga baraguzan ginin wani gida a birnin Antakya. A yau Laraba kungiyar tarayyar Turai ta gabatar da shirin wani sabon zagaye na kakabawa rashin takunkumi yayin da ministocin tsaro na NATO suka hallara a Brussels inda suka tattauna kan batun ƙara kuɗin da suke kashewa kan harkokin tsaro da kuma samar da makamai yayin da suke yin alƙawarin ci gaba da tallafawa sojojin Ukraine. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce takunkumin ya kunshi hana fitar da kayayyakin masana'antu da na fasaha zuwa ƙasar Rasha. Tana mai cewa matakan za su hana sojojin Rasha kayayyakin safaya da suke bukata don makamansu. Shawarar ta kuma hada da batun kakaba takunkumi wa dagarawan tsaron juyin juya hali na Iran a matsayin wani martani kan yadda suke samar da jirage marasa matuka na Shahid da sojojin Rasha suka yi amfani da su wajen kai hari kan wuraren samar da ababen more rayuwa a Ukraine.
To nan ba da jama'a ba za su sake da mana da labaran duniyar, amma kafin nan zamu leƙa Najeriya inda bayan da kotun kolin kasar ta tsage karar da wasu gwamnonin kasar suka shigar kan batun wa'adin sabon kuɗin naira, masu ruwa da tsaki sun bayyana ra'ayoyinsu game da tasirin da hakan zai yi ga al'ummar. Halima Abdurrauf na ɗauke da ƙarin bayani.
matsayin kungiyar mu kamar tsayin yan Najeriya ne gaba ɗaya. Wannan tsari ba tsari bane, tsarin muhallin da jama'a.
Dr. Hakim Baba Ahmed dake zaman kakakin kungiyar dattawan Arewa kenan yana bayyana matsayin kungiyar su tun kadan bayan dage sauraron karar da kotun koli ta yi. Masu ruwa da tsakin da sun yi wannan kira ne jim kadan bayan da kotun koli ta dage karar da aka shigar domin kalubalantar da kuma kare manufar sauya fasalin naira na babban bankin Najeriya wato CBN zuwa ranar Laraba 22 ga watan Fabrairu da muke ciki wanda zai daidai da kwanaki uku kacal kafin a gudanar da zaben shugaban kasa da na yan majalisun tarayya. Wannan al'amarin da ya zo daidai da taron cika shekaru 10 da kafar kungiyar dattawan Arewa wato NEF da aka gudanar a birnin Abuja. Gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya bayyana rashin jin dadin sa game da yadda al'amura ke tafi na batun kudi.
Ya ba na jin dadin wannan gyaran kudi da ake saboda ya kawo mana wahala kwarai da gaske musamman ma wa talaka. Ni misali a jiha na kananan hukumomi ma ba banki kuma mu manoma ne kuma ana ciniki da kudi ne a kauyuka inda babu ma inda za ka shiga canja kuma kai kudin ma banki ya zama matsala. Mutane suna tsoro dole na dauka gwamnati lallabi ne da kuma kuduri wanda zai kama zuciyar talaka. Dukan mu shugabanni sai mu ce lalle Allah mana gafara don gaskiya wannan ya kawo matsala musamman ma Arewa. Abubuwa sun lalace ya kamata shi baban mu ya la'akari da wannan.
Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa kana darakta a fannin kulawa da harkoki a kungiyar dattawan Arewa Alhaji Tura Ashir Sharif ya ce
to ni na ganin abu bi ne zai sa kotun ta ce ta daga wannan abu saboda yadda shi shugaban kasa yake fitowa karara ya nuna ayi biyayya ga ita babbar kotun kasa wanda shine babban mai kare kundin tsarin mulkin kasa kuma al'amarin nan kowa ya ga wahalar da mutane suke ciki kuma gwamnan nan yayi magana ta kai kala bakwai da ta nuna cewa bai shirya aikin nan ba. Wannan abu ne suka yi shi saboda son zuciya kuma ya jefa kasa cikin tashin hankali.
A wani bangare kuma a yayin taron su na cika shekara 10 da kafuwa dattawan Arewa sun cimma matsayar cewa za su kada ƙuri'a daidai da bukatun yan kasa da na kungiyar su za su bada himma wajen tallafawa gudanar da sahihin zabe da mika mulki cikin mulmana zuwa zababban gwamnati ne zuwa bujirewar duk wani yunkuri na murƙushe tsarin mulkin demokradiyya ta kowace hanya da ta saba wa kundin tsarin mulkin kasa da dai sauran su. Shugaban kungiyar dattawan Arewa Professor Ango Abdullahi ya bukaci yan kasa su yi hakuri.
Sai fara da ba mutane hakuri domin halin da muke ciki dole ne a ce akwai mutane sun yi fushi saboda dalilai da yawa kamar rashin tsaro kamar talauci da sauran su. Mutane da yawa za su ce to ina amfanin wahalar da zamu yi na zabe mu fitar da shugabanni amma gashi kullun maimakon a ce kasa ta ci gaba jama'a suna jin dadin rayuwa rayuwar sai kara lalacewa take. To muna ta kokarin tuna musu cewa baka sa wuka a ciki kai kirari domin rashin fitowar su kaga ya bada daman waɗanda suka yi bannan nan a da su ci gaba da rike mulki a kasa saboda haka nan dole ne mu taru mu baiwa mutane hakuri su fito su yi zabe kuma wajen fitowa a zaben nan a zabi wanda zai ji magana akan abubuwan da za su kyautata ma rayuwar jama'a.
Shi ma babban daraktar gudanarwar kungiyar NEF Professor Dongnan Sheni ya bayyana cewa
mu hada kainmu a Arewa mun hada kainmu ba mu bambanta ko a religion ko me amma in iya tafiya tare a Arewa za mu zabe mutum da zai kawo mu taimako na mu a Arewa.
Yanzu a yanzu dai yan Najeriya na cikin rudani a game da tsafin takardun kuɗin su ganin irin matsayar da kotun koli ta dauka a yau Laraba. Ima Abdulrauf Muri Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labarin duniya.
Jami'an bincike na gwamnatin tarayya Amurka FBI sun kama wasu mutane hudu a jihar Florida a jiya Talata dangane da kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar Haiti Jovenel Moïse a watan Yulin shekarar 2021. Wanda ya kawo adadin waɗanda ake tuhuma a Amurka mutane 11 da ke fuskantar tuhuma akan hada makircin kashe shugaban bayan an kama su da sanyin safiyar jiya Talata. Wani babban alkali na tarayya a jihar Florida ya shigar da wata ƙara inda ake tuhumar dukkan mutanen 11 din da laifi daban-daban da suka shafi kisan gillar da aka yi wa Moïse a gidansa a babban birnin kasar Haiti a ranar 7 ga watan Yulin shekarar 2021.
Kisan shugaban ya jefa Haiti cikin rudanin siyasa yayin da ake zargin wasu gungun ƴan Haiti da kuma wasu ƴan kasar Haiti mazauna Amurka ne. Suka yi amfani da sojojin haya na Colombia da nufin kawar da Moise. Shugabannin Caribbean sun haɗu a Bahamas domin wani taro na kwanaki uku wanda zai hada da tattaunawa kan halin da ake ciki a kasar Haiti. Tattaunawar ta tattaro shugabannin gwamnatocin kungiyar CARICOM, kungiya mai membobi 15 mai dauke da mutane kimanin miliyan 16 kamar yadda shafin ta na yanar sadarwa ya bayyana. Membobin kungiyar sun hada da Antigua, Barbuda, Bahamas da Barbados da Belize da Dominica tare da Grenada da Guyana da Haiti da Jamaica tare da Montserrat da St. Lucia da St. Kitts da Nevis da kuma St. Vincent da Grenadines da Suriname tare da Trinidad da Tobago. Prime Minister Bahamas Philip Davis ya bayyana abin da ya kira kalubalen da muke da shi a Haiti yayin da yake magana da manema labarai gabanin taron. A yau Laraba, kasar New Zealand ta fara aikin farfado tare da tantance barnar da guguwar Gabriel ta haddasa wadda a ƙarshe ta bar tekun a yau Laraba. Akalla mutane hudu ne aka tabbatar da mutuwarsu sakamakon mummunar guguwar da aka taba gani a tsibirin Pacific.
Zahara Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan ɗakin watsa shirye-shiryenmu na sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla a daidai lokacin da kasar Najeriya ke cikin shirye-shiryen gudanar da babban zabe, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da Afirka wacce ke ziyara aiki a Najeriya ta nuna ta buƙatar gudanar da babban zaben cikin kwanciyar hankali da adalci. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
I do want to emphasize the importance of conducting a peaceful election.
Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da Afirka uwar gida Molefi ke jaddada muhimmancin gudanar da babban zaben Najeriya cikin kwanciyar hankali da lumana, inda take kara jaddada bukatar da ake wa ƴan Najeriya jam'iyyun siyasu da ke yin takara a wannan zabe da masu ruwa da tsaki da su yi duk abin da ya kamata kafin zabe, yayin zabe da kuma bayan zabe don tabbatar da an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya.
Before the election, during the campaign period, during the election, and after the election, to be peaceful.
Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka wacce a halin yanzu ke ziyarar aiki a nan Najeriya da kuma ta jagoranci wasu jami'an diplomasiyar Amurka suka gana da hukumar zaben Najeriya ta bayyana cewar Amurka ba ta goyon bayan kowanne dan takara a babban zaben da za a yi. Babban muradin Amurka a nan shine a kare tsarin demokradiyya kana ai zaben cikin kwanciyar hankali da adalci. Tun da farko sai da shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Muhammad Yakubu yayi wa jami'an gwamnatin Amurka karin bayani inda yake cewa
we released the timetable and schedule of activities for this election last year.
Mun fitar da jadawalin shirye-shiryen wannan babban zabe tun a shekarar da ta gabata a watan Fabrairu. A wancan lokaci mun ayyana wasu ababe guda 14 da dole sai an yi su bisa kundin tsarin mulki kafin a kai ga gabar gudanar da yin zabe. Kuma ina farin cikin shaida muku cewa a cikin waɗannan abubuwa guda 14 mun riga mun gabatar da guda 12, yanzu sauran abubuwa guda 2 wato rufe yakin neman zabe ranar Alhamis 23 ga wannan wata na Fabrairu, sannan sai zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar kasa da za a yi a ranar 25 na Fabrairu, sannan sai zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a gudanar da shi a ranar 11 ga watan gobe. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka kazalika ta kuma gana da wasu masu rajin kare tsarin demokradiyya da kuma kungiyoyin faran hula, inda ta kara nana da cewar Amurka na da sha'awar ganin dorewar tsarin demokradiyya a Najeriya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashinmu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu ta adireshin voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10:15 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Domin farewa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Mansunaro barkinmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba muhimmancin zuba jari ne ta hanyar kafa bankuna a Arewa. Da hakan ya nemi zama tarihi tun rushewar jarin bankin Arewa, wato Bank of the North. Su kuma 'yan kungiyar majalisar matasan Arewa sun gudanar da taro ne a Abuja don bayyana halin da matasa ke ciki a halin yanzu.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai tarhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Da farko ga tsohon akanta Yeriman Muri, Alhaji Isa Tafi da Mafindi da jan hankali kan muhimmancin kafa bankuna a Arewa.
Eto yanzu kam ai mun gani da gwamnan Kaduna, gwamnan Kogi da gwamnan Zamfara suka kai kara a kotu. Mun ga sun sa sunayen bankuna 27 da headquarters nasu. Da muka zo muka duba babu ko ɗaya da yake headquarters a Kano. Kofa ne na zuwa mutanen duniya daga ko'ina zuwa Najeriya. Babu banki ɗaya mai hekota a Yola, Adamawa kenan. Babu banki ɗaya mai hekota a Maiduguri. Don haka don Allah da Annabi, me ya mai da mutanen Arewa baya a kafa bankuna? Idan da mun a ce muna da bankuna na duk manya-manya a Arewa masu kuɗi, masu hikima, da ai kukan nan bai kai mu ga yadda muke kuka yanzu ba. Da muna da yadda za mu bi a gargajiyance kuɗi ya isa duk wanda ke da garken shanu, wanda za mu iya ba shi kuɗi mu sai saniyansa ba sai ya sake ta tashi ga kasuwa wulakanci ba. Amma yau sai ka tara mutum ɗaya wanda ke da jakan kuɗi ya bi yadda ya samu naira ya zai duri babban saniya bujimi wanda yake 600,000 a watan January ya sai shi 150,000 ko 200,000. Bai da zamu dole mu sake masa. Don babu da inda zamu ce mutane musu ba da card transfer account number a musu transfer na kuɗi. Yanzu mutumin da yake Nangere kusa da Gorana akwai saniya garke ya kai 30 auren. Ya zai ka ba shi transfer na kuɗi? Kai mutumin da yake Cross a Maiduguri ko Malam Fatori inda taba aje shanuna ya za ka kama transfer na kuɗi? Maiduguri da kanta bankuna nawa gari? Kaman ta local gama irin su Abadam, irin su Bama, irin su Mangudo, wanda yaki ya ciga ciki ya fita duk bankuna da suke ci ba sun rufe. Kai jiya ma na ji cewa na Madagali gari ne da ya fi shekara 500 da kafuwa. Local government ne tun kafa local government na 1976 yana magana babu banki a Madagali. Don haka ba hanyar da za a yi transfer na kuɗi a shigar ko a fitar. Wannan ba jarabawa ne ga duk wanda ya fito daga Borno ba, ba jarabawa ne ga wanda duk ya fito daga Adamawa ba, ba jarabawa ne da reni nima nan manomi daga na fito daga Taraba ba. Me ya hana mu zuba jari mu kafa bankuna? Muna nan fa muna gani Jim Obi ya kafa Zenith Bank 1990 a gabanmu aka kafa Zenith Bank. Amma yau ga su nan har ta fi da gwamnan Central Bank. Me ya same mu?
Yawwa, wato Alhaji Isa ba wai lalle sai tsarin nan da aka yi na baya na bankin Arewa nan ba, inda jihohin Arewa ne suka kafa, amma daga baya jarin sai ya zo ya rushe. Kullum aka yi mitin na gwamnoni a Kaduna sai su rika kawo batun bankin Arewa, kamfanin masakar Arewa da sauransu. A'a, kana so masu kuɗi ne na yankin su yi wannan aikin wannan kar?
Ta yi kowane kasuwanci ɗan adam ne ke zama da kokon kunyansa ya fidda shi. don kungiya ta taru za sami mutum guda a cikin kungiyar nan kaman gwamnati 19 na arewa za ka sami gwamnati daya wanda zai koma ya manta ba da takardun da aka yi a meeting ba za su sake hada kai a sake ba da kudi ba shi ya kashe bankin arewa ba bankin arewa nan tana da assets ya fi wanda First Bank take da shi yawa a Najeriya a arewa ba garin da bankin arewa da gini ba garin da bai da plot amma dan Peters kudi dan kankane aka saya aka mallaki wannan dubi headquarters da bankin arewa a Kano wani banki ne ke da wannan headquarters a Lagos ko Ibadan ko ko Enugu yake da wannan gini wanda aka sayar wani ko wasu haba mu tausaya a kan mu
mun gode yarima sai makon gobe in Allah ya kai mu madora Majalisar Matasan Arewa ta yi taron manema labaru a Abuja don bayyana damuwa kan halin da matasan yankin Arewa ke ciki. Jakadan zaman lafiya Abdulhamid Dan Bature shine shugaban kungiyar wato Arewa Youth Assembly for Good Leadership.
Mu dai abinda muke so mu cimma shine mu gada abinda kakanninmu su sadduna suka bar mana irin gurgurmaya da suka yi da kuma irin ci gaba da suka bar mu Arewa. Shi yasa mu muke so mu dauka inda suka tsaya domin muna gane kaman abubuwan din ba sa tafiya mana daidai mu matasa yau. Yanayin da halin da mu matasa muke ciki muna cikin wani hali ne a kasar nan na yanzu nan da sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai. Saboda hankalin matashi hankalin iyayen matashi shi yasa muka kira wannan zama ko kuma wannan sanarwa da mu jawo hankalin mutane da kuma hankalin gwamnati yanayin inda kasan ke tafiya ba mu jin daɗi. Da ka samu a harkan tsaro ya bata arewa gaba daya kusan babu ranan da garin Allah zai waye da ran dan arewa baya tafiya harkan rashin tsaro kuma mun ga kaman amma wannan harkan tsaro din su kai nan kashi ne ko mai ga sake cewa ba rike shi da kyau ba sun mai da shi abin cash out sun mai da shi wuri ne kawai na a zuwa neman kuɗi mu kuma ban mu da kura ana nan ana kashe iyayenmu ba ma zuwa gona ba ma zuwa makaranta kuma abin da mu a arewa ka san mu da shi muka gada shi ne makaranta da noma amma yanzu ba ma zuwa saboda dan ta'adda sun dame mu kuma su wanda shi shugaban kasa Muhammadu Buhari yake ganin ya ba su amana ba su tafita da abubuwa da kyau kullum mutuwa ake a arewa mu kuma matasan arewa ba mu da aiki babu komai da yake faruwa shi yasa muke so mu sanar ma duniya akan cewa a misali yanzu kai dan jarida bane magana da kai in ka duba yanayin kuɗin da aka kashe a harkan tsaro a kasar nan ba yi shugaban kasa a Najeriya da ya kashe kuɗin da shi shugaban kasa Muhammadu General Muhammadu Buhari ya kashe ba to amma wallahi babu komai kullum wahala ake a arewa in ka lura shi abu nake tuntsarar da mutum akwai abin da ya faru na cikin kwanan nan wanda muna ganin dadda zabe ya zo da mu yi amfani da yawan mu da Allah ya ba mu mu zabe shugaba da mu so sai zo kuma dadda zabe ne nake kashe mu kisan din ba a daina ba shi yasa yanzu muka fito muke magana a misali yanzu in ka duba irin kisa da aka mutane kusan sama da 100 a Zamfara sai kuma Taraba ni dan jahar Taraba ne ni dan takun ne takun local government a Taraba state in ka duba akwai inda aka kashe mutane kusan family daya gidan sarki a mutum biyu a Taraba state dan ta'adda sun kashe mutane sama da 7 a wannan gidan to wa'annan abu shi ya tuntsarar da mu mu ga cewa ba kaman ana amfani da siyasa ne ba a rage yawan arewa kuma mu ba za mu bari ba so yanzu vigilante a kazina kaga duka kusan haka abin da yake faruwa to da wanne da mu ji sunan ba basu ba masu faman su gobari su dan tare mu ba a basu ba kuma mu nan da muke ba mu neman bin kanmu ba ba mu ba shi yasa ga muke fito yanzu muka ce gaskiya mai magana kuma wannan magana nan muke da kunna kusan kowane sati yanzu sai mun yi shi muna nan muna shawara kowanne dan takara muna duba manifesto din shi mu ga menene zai taimaki arewa domin damuwan mu shine abin da zai taimaki arewa da kuma arewa ci gaba shi muke yi ai mu Arewa Youth Assembly for Good Leadership coordinators din mu ba a Northern Northern state bane kadai coordinators din mu kowanne state a arewa kowanne state a Nigeria muna da state coordinator daga Sokoto har Anambra har Lagos har kogi duk inda ka zagaya Najeriya akwai dan arewa da muka sashi ya zama mana coordinator din mu dan ya dinga kwato mana inji na ƴan arewa a nan duk inda suke
a gaishe ku matasa masu sauraro a nan za mu nade tabarmar shirin makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Eli Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin
ki cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sai kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya
to madalla a gaida Nasiru Adamu Eli Kaya yanzu kuma lokaci ne da zamu zakulluka ɗan da gaskiya ra'ayin da ku masu sauraro ki aika mana ta email
daga dandalinmu na sakonni zamu fara ne da sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace karar da gwamnatin jihar Kaduna da na Zamfara gami da na jihar Kogi suka kai babban bankin kasa CBN akan maganar tsaffin kuɗi ya kamata jama'a mu sani waɗannan gwamnoni ba wai sun yi hakan bane domin jama'a ba sun yi ne domin akan kujerun su duba da ganin idan aka tafi a haka jam'iyyar su ta APC za ta sha mummunan kai a ranar zabe sakon mu na gaba hadin gwiwa ne da ya fito daga Nazisi Ibrahim Rugar Malam Jagari da Faruku Mahe Karoga Sokoto suka ce mun ji an tsage zaman koti yau don Allah ku tambaya mana hukumomi a Najeriya shin ya matsayin tsohon naira yake a kasa a sakon Mado Salati 10 ga Annabi Rijau cewa yi VOA Hausa don Allah ku tambayar mini shugaba Buhari cewa ya batun roƙon da yayi ga ƴan Najeriya na cewa su bashi wa'adin kwana 7 zai magance matsalar canjin sabbin kuɗi a kasar ko maganar ta bi shanun sarki ne sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofi Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya yace salon VOA Hausa hakika rashin sabbin takardun kuɗi a kasar mu ya sanya al'umma cikin damuwa kana kira ga babban bankin Najeriya da ta samar da isassun sabbin kuɗi don kawo ƙarshen wahalhalun da al'umma ke ciki da fatan wannan kira namu zai kai ga yadda aka dace to muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullun ku kuma aiko mana da sakonninku
To madalla yanzu kuma lokacin da Zahara Sati da madalla labarai amma wannan karin a takeice
To a takeicen adadin waɗanda suka mutu a Turkiya da Siriya sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin da ta faru a makon jiya ya haura 40,000. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya Talata cewa mutane 35,418 ne suka mutu a girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.8 a ma'auni. Wadda ta auku a kusa da birnin Kahraman Maras da ke kudu maso gabashin kasar a ranar 6 ga watan Fabrairu wadda ta zama girgizar kasa mafi muni a tarihin kasar ta Turkiya. A yau Laraba kungiyar tarayyar Turai ta gabatar da shirin wani sabon zagaye na kakabawa Rasha takunkumi yayin da ministocin tsaro na NATO suka hallara a Brussels inda suka tattauna kan batun ƙara kuɗin da suke kashewa kan harkokin tsaro tare da kuma samar da makamai yayin da suke yin alƙawarin ci gaba da tallafawa sojojin Ukraine. Jami'an bincike na gwamnatin tarayyar Amurka sun kama wasu mutane hudu a jihar Florida a jiya Talata dangane da kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar Haiti Jovenel Moise a watan Yulin shekarar 2021 wanda ya kawo adadin waɗanda ake tuhuma Amurka da mutane 11. Bayan an kama su da safiyar jiya Talata, wani babban alkali na tarayya a jihar Florida ya shigar da wata ƙara inda aka tuhumi dukkan mutanen 11 da laifuka daban-daban da suka shafi kisan gillar da aka yi wa Moise. Shugabannin Caribbean sun haɗu a Bahamas domin wani taro na kwanaki uku wanda zai haɗa da tattaunawa kan halin da ake ciki a ƙasar Haiti. Tattaunawar ta tattaro shugabannin gwamnatocin kungiyar ta CARICOM, kungiya mai membobi 15.
To madalla a gaishe ki masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun sake dawo a shirin mu na dare karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru wanda ya daidai karfe 8:30 agogon GMT da Ghana kafin mu sallama sashen Hausa na mika sakon ta'aziyya ga iyalan Malam Isa mai shinkafa Gumel wanda Allah ya yi rasuwa ya mutu ya bar ƴaƴa da jikoki masu yawa Allah ubangiji ya ji kanshi ya gafarta masa idan kuma ta mutu zo Allah ya sa mu cika da imani kamar ko da wannan lokaci za ku zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu ta addressin voahausa.com yanzu amaladan Zahra Aminu Faji da taimaka shirin ya zo gare ku da kuma Julie Leather's Creation wadda ta bada umarni tare da hada shirin sai injiniyan mu na yau Alfantos daga nan birnin Washington DC ne sarfi da hashin gumal ke cewa a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.